Wannan muhawar ta taso ne domin wani muhimmin tanadi da yake cikin dokar da ke cewa katin shedan ɗan ƙasa wato Ghana card kaɗai ne zai baiwa 'yan ƙasar damar cancantar mallakar katin zaɓe. Kamar yadda mataimakin shugabar hukumar zaɓe ta Ghana, Mr. Samuel Tete ya ce a taron manema labarai da hukumar ta shirya a nan Accra, sun tattauna da masu ruwa da tsaki akan sauye-sauyen.
Had a discussion on it at IPAC, yes, and we've actually sent to the AG. It's still under discussion, but we haven't actually laid it in Parliament. Parliament is currently on recess, so when they resume, we will lay it.
Mun tattauna a kai tare da IPAC, wato kwamitin shawarwari tsakanin jam'iyyu, kuma mun aika da shi ga AG, wato Attorney General na ƙasa. A zahiri ana tattaunawa, kuma ba mu gabatar da shi a majalisa ba tukunna. Domin majalisa a hali yanzu tana hutu, za mu gabatar idan sun dawo daga hutu. Mr. Tete ya ce tsarin yin garanti ga wanda ba shi da cikakken takardun shaidar ɗan ƙasa yana cike da ƙalubale da dama, kuma ba zai iya samar da ingantaccen tsarin rijistar masu zaɓe ga ƙasar ba. Domin haka za a soke, dangane da rijistar masu kada ƙuri'a kuwa, hukumar ta ce ba za ta haɗa sabuwar rijistar masu zaɓe na ɗan lokaci kamar yadda aka saba ba, amma za a dinga yin rijistar ne a kodayaushe da zarar ɗan ƙasa ya cancanci mallakar katin. Domin haka, hukumar na tsammanin yin rijistar mutane tsakanin 450,000 zuwa 550,000 a kowace shekara. Waɗannan sauye-sauyen da hukumar ta yi ya dace da ra'ayin jam'iyyar NPP mai ci, kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar kuma mamba a majalisar gundumar Gata Yamma, Isaka Ibrahim ya ce.
Ina mini murka mun dace kaman Ghana card shine yanzu takardar da kuka kadin da ya zama da ke ya gwada mutum shine Ghanaian. So kuma an ba dama arwayo kowa yana yaje Ghana card shi, kuma yanda aka yi processing nan kuma isu suka je processing su ba wai shi lokaci ya kai, ina zuwa 2024 election day, dama na nan da yawa duk wanda ke da niyya yake da ya jefa kuri'a na san zai kokari ya samu Ghana card domin ya samu yayi voters ID card shi izambe da shi.
Za ku amince da wannan?
Na mu amince.
Sai dai babbar jam'iyyar adawa ta NDC da sauran jam'iyyun adawa ba su amince da kudirin hukumar zaben ba, domin yin hakan zai tauyewa jama'a da dama yancin su na kada kuri'a. Babban jami'in sadarwar zango na ƙasa na jam'iyyar NDC, Muhammad Nazir ya ce.
Mu dai a jam'iyya muna jiran ita shugaban hukumar zaben Ghana ne ta zo majalisa, sabida mu iya tuntuɓanta da tambayoyi. Mu a gunmu mun san in an kai majalisa maganganu duk yadda take za ta fito, domin wurin ba boye magana, kowa ya gano gaskiyan jam'iyyarmu na nuna cewa wanga matakayyar da wato hukumar zabe take ɗauka wanda yake bai dacewa tsarin ragamin mulkin demokratiya ba.
Siba Shakibu shine babban sakataren jam'iyyar PNC reshin yankin Accra.
Kungiyarmu na People's National Convention PNC kenan ba ta amince da wannan umarni na commission zabe ba, saboda in an tsaya kan wannan umarni to lalle hakika zai haifar da wasu matsaloli wanda yake a ganin mu take yanci ne ko take haki ne ga wa'anda kundin tsari na mulkin kasa ta ba su dama su iya su jefa kuri'a, ko kuma a'a su ma su tsaya a jefa musu kuri'a. To gaskiya na hakika a tsaya bisa kan wannan shawara ko umarnin da commission zabe ta bayyanar shi ba za mu amince da shi ba.
A ƙarshen taron dai hukumar zabe ta yi kira ga hukumar shaidar 'yan ƙasa da ta gaggauta bugawa tare da rarraba katunan shaidar 'yan ƙasa domin baiwa waɗanda suka cancanta samun sauƙin yin rijistar katin zaben. Idris Abdullahi Baƙo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.